Batun tsaro na kan gaba a jerin fannonin da Niger da Rasha suka kuduri aniyar karfafa hulɗa kansu a yarjejeniyar da suka cimma a yayin rangadin da mataimakin ministan tsaron kasar Colonel General Ekurov Lunusbek ya gudanar a birnin Yamai a watan Disamban 2023. Dalili kenan ya dawo a karo na biyu da zumar ƙara jaddada abubuwan da aka tsayar. Bayan ganawa da Janar Abrahman Chani, tawagar Rashar ta yi wani zama da masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron ƙasa a ƙarƙashin jagorancin ministan cikin gida Janar Tumba Muhammad a madadin takwaransa na tsaro. Niger, wacce ke fama da aika-aikar 'yan ta'adda, ta yanke shawarar kulla alaƙar kud-da-kud da Rasha a washe garin juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 a yunkurin neman mafitar wannan matsala. Abin da ƙwararre a kan sha'anin tsaro Abbas Mumuni ke ganin yana da fa'ida.
Kowa san kwanakin baya mun samu kayan yaƙi na zamani da hannun Rasha, sannan kuma akwai sojawa na Rasha da sun ka zo za su kama mu sojawan namu ta ƙaƙane wannan sabon kayan yaƙi na zamani yadda za a aiwatar da su, yadda za a ɗauki aiki da su.
Niger, kamar makwabtanta Mali da Burkina Faso, na fama da hare-hare daga ƙungiyoyin ta'addanci yau shekaru sama da goma, duk da dubban sojojin da ƙasashen yammaci suka girke a yankin Sahel. A baya-bayan nan ƙasar ta juya wa Faransa da Amurka baya don rungumar Rasha da nufin samun mafita. To amma shugaban ƙungiyar fafutuka ta FCR Sule Umaru na cewa suna jiran gani a ƙasa.
Wannan dangantaka da Rasha ya kamata ya bamu damar samun makamai na gari da horo wanda ya kamata, da kuma samun asirin duk wannan ta'addanci da ake yi. Ya zamanto zama ne na kawo manda in baka gishiri, ya zamanto ina amfani kana amfani.
A ci gaba da ƙarfafa hulɗa da Niger, ƙasar ta Rasha a karon farko ta turo wata tawagar masu zuba hannun jari waɗanda suka tantauna da Prime Minister Lamine Zen da wasu muƙarrabansa. Yaƙi da masu tafkata asa a yanar gizo da harkokin wayar sadarwa da ma'adanai da makamashi da tsaro su ne fannonin da aka sanar cewa waɗannan 'yan kasuwa na da fatan zuba hannun jari.
Niger mu ne na farko mai ginin uranium cikin Afirka, na uku cikin duniya, ƙasa ta ɗai mai ba uranium inda Europe ke amfani da shi shekara duka. Ƙasashe na duniya kowa yana son wannan uranium, kuma sai kasance ana amfani da uranium a yi wutar lantarki. Kenan alaƙarmu da Rasha tana ba mu dama can wajen ma mu gani ta ne za mu sarrafa shi.
A yanzu haka wasu rahotanni na cewa ma'aikatar makamashin Atom Rosatom ta ƙasar Rasha ta fara yunkurin samun yardar ma'aikatan Niger don ganin ta samu mashigar da za ta bata damar maye gurbin Urano na Faransa a wuraren da kamfanin ya shafe gomman shekaru yana haƙar ƙarfen uranium. Sule Mumuni, Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.